zero kake jin malam yawa taku gaba da shi kenan kowa idira zakin nan rana karaban aikin nan md gaba da gamzin nan sahu gaba kai ne giwa md kuma ce wannan Allah ya riga ma oga oga kai ne oga oga ja zuga auta su ne ganga su yi zai ja gayya kai wake sai mai wake wani waken sai da zance ga oga na gurin dodo ga su ya zide shehun dai ga oga na gurin dodo kuma dodo ba shi da tsoro kai sannu tura kin zaffar sannu tura kin zaffar sannu gare kuwa matasa an ce ba ka da jin tsoro ga oga na gurin dodo ga saban yamudin ga oga na gurin dodo kuma dodo ba shi da jin tsoro kai tafiya dai gaba giwa garkuwa namu na kowa md mai talakawa in kishi ba ba tsaiwa lafiya namu tarake duniya ka ishi baki kai ka dauko da madauke yanzu zan can da ake yi ga yanzu namu tarake sauna lafiya tarake md kuma ceo kai dai suke wato ga mai alkhairin nan yazo tiraki ikon Allah ga mai labarin nan sabo Yazidu dan Falaha ga mai alkaki nan yazo ga waina da zuma kuma ni ga labari na kawo wa za ya kula Yazidu Shehu dan Falaha ana ce mai naugewa suna ce mai dan albarka kujiya dan baiwa da alama dai ya nuna kana da rubun talakawa yana san so su ma ko suna so ne dan baiwa yana kyauta kyautar ga yana iya yiwa kowa ya zidi zauna na mata walla ana yi ma ban girma special duty samun fa'irin ka akan shafa ma kana aiki ka san aiki ka guji mai yungulma nace md like md an girma ga oga na gurin dodo ga dodo zai dawo ga oga na gurin dodo kuma dodo ba shi da jin tsoro kai san farko a dodo 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 ga dodo na gaban kowa san farko a sai dodo ta balle sai dodo san far dodo ko gobe minister na ne dodo gwamna dodo dodo shi bai tsoro daya fasa taro ga dodo nan mata walle ga dodo nan mata walle an gai da minista ga mai kwakwanta na daure an ce mun yin zamanin ka da kai gwamna an sha mulki sannan ka dauki matasa aiki sun daina zaman banza ga nan bella iyaka mulki mata wallan muradin an ce ka wasa da zumunta ka ne ka mabota sannan kai ba ka mabunta bella ma sun nagarta yau kowa kai ya kaso mulki dawo amsa mata walla ashe gwamna kai ai ga oga na gurin dodo ga dodo zai dawo ga oga na gurin dodo kuma dodo ba shi da jin tsoro handin jimina boss waye za ya cima boss in za ka fito wai waye za ka gani boss jirgi gaba dai boss dauka gaba dai boss Yazidi na ce dan fulani kai gaba dai boss wa za ya kara ga Yazidi na waya gani boss hanta da jini ga wata walla dore gini boss na zo na fada musu kai ne MD na usa gani boss MD like a gire yau da babu wani boss ga tumam su tafi na shi ma zani biyo boss Abubakar kenan tumam su tafi kai da gure boss sanna bu gan sheka ne zai kai ma kai ka tare boss ga Isma'il nawa sai Yazid mai natsuwa boss biya da zaki boss da fitur kan mai boss maki sama maki boss kai sheka zai tashi dan fulani mazan aiki ga oga na gurin dodo dodo ga oga na gurin dodo ga oga na gurin dodo kuma dodo ba shi da jin tsoro ga oga na gurin dodo ga o ga na gurin dodo kuma dodo ba shi da jin tsoro.